الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 21 ga watan Juma'adul Ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 27 ga watan 1 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambaya daya dan uwa ke cewa kai ne ka zo ka sayi wato ka kawo gyaran waya ko mu ce salula aka nuna maka cewa misali ta ci ikram ko abin da yayi kama da haka anan ka tambaya nawa ne aka fada ma kudin sa aka dura bayan an dura ka zo karba aka kunna a gaban ka kaga tayi kana gusawa sai kaga ta koma jiya kamar yanda take da ba ta yi shin kana iya dawowa ka ce abin nan bai yi ba to anan abin da muke so mu gane shi ciniki a shar'ance yana da wata ka'ida duk lokacin da ka zo gun mutum kuka yi ciniki da shi yace kaza zaka bada kace ka saya ka karɓi wannan abu ka bashi kuɗi to bayan ka gusa ba maganar ka dawo ka ce wannan abu bai maka ba kuma shi ma bai yi da ƴancin da zai bi baya ya ce ya fasa wannan ciniki ya karɓo kayan shi haka lokacin da ka zo aka ɗora maka wannan abu a jikin waya aka kunna ka ga yayi to bayan ka tafi idan ka samu wata matsala ba maganar ka dawo ka ce a baka kudin ka wannan abu bai yi ba sai dai in kai sharadi na cewa to zan tafi zuwa kwana uku kenan guarantee in diba in gani in kenan zuwa kwana uku in dai an samu wata matsala zan iya dawowa in ya baka wannan guarantee tun lokacin da za ku yi za a dora maka to wannan kasancewar a cikin waɗannan kwanuka in ka samu matsala kana iya dawowa ya karɓi kayan shi ya baka kuɗinka yana iya baka garanti na kwana uku ko wuni ɗaya ko kwana biyu ko sati guda ko wata guda shi wannan ana kiran shi kenan ciniki bai'ul khiyar kenan ciniki wanda yake na zaɓi an baka garanti kenan ka je iya adadin wasu kwanuka ka jarraba in yayi to ciniki yayi amma in bai yi ba kafin waɗannan kwanuka su cika to kana iya dawowa a baka kuɗinka ka mayar da wannan abu in kuma daman zaɓin da aka baka je ka daga nan zuwa sati guda in dai ka samu wata matsala to ka dawo in dai game da wannan abu ne to in dai ba a yi ba wannan garanti aka baka to ba maganar ka dawo domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa hadisi na cikin sahihai yake cewa albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadhaba muhikat barakatu bay'ihima azza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da mai saye da mai sayarwa suna kan zabi a tabbatar da wannan ciniki ko kuma a fasa. Malam ya tafarraka, manzon Allah ya ce matukar ba su rarraba ba. Rabuwa a nan ana nihi rabuwa ta hanyar faɗa ko kuma rabuwa a aikace. Marwaicin hadisin wanda ya rawaito mana Abdullahi dan Umar, Allah ya ƙara musu yadda, in kuka yi ciniki da shi sai ya tashi ya bar gun, sai ya yi taki kamar ɗaya, biyu, uku, zuwa huɗu, zuwa biyar, in yana da nihin dawowa sannan ya dawo ya zauna, don karkace kafasa. Kenan a nan me ake nihi? At-tafarruq bil abdan, ya zamanto an rabu. Kenan shi ya tafi, kai ka tafi, in an gusa. To in dai an riga ya an rabu, to ba maganar wani ya ce ya fasa. Shi wanda ya saya ba maganar ya dawo ya ce a bashi kuɗin shi ya fasa. Kai da ka sayar mishi wannan kaya, baka da ƴancin da zaka bu bayan shi, ka bashi kuɗin shi, ka karɓo kayanka. Ciniki ya riga ya tabbata in dai an samu rabuwa. Amma in muka yi ciniki matukar ba mu rarraba ba, misali yanzu tunda muka zo cikin masallacin nan, duk da cewa dai ciniki baya halatta a masallaci, kaddara cewa wani wuri ne muka zo muka zauna, sai muka yi ciniki, ka sayar mun agogonka na saya, ko zaman awa nawa muka yi, ko mun kai zuwa gobe, in dai ba mu rarraba ba, ina iya cewa kai karɓa agogonka na fasa bani kuɗina. Kai ma kana da ƴancin da zaka bani kuɗina ka karɓa agogonka, misali. Amma in dai an riga an yi ciniki, ɗaya ya tashi ya gusa, mai saya ko mai sayarwa, to ba maganar wani ya dawo ya ce ya fasa. Ciniki ya riga ya tabbata. In kuwa ka dawo, sai dai ka nemi alfarma, wani da Allah wannan ciniki da muka yi ina son a mun rangwamen shi, saboda na ga na fi buƙatar kuɗin, akwai wani uzuri da ya gito mu, da Allah karɓi kayanka, dawo mu da kuɗina. In ya ga dama ya maka alhurma, ya karɓi kayan shi, ya baka kuɗin shi, ya baka kuɗinka. In ko ya ce ba zai bai yarda ba, to kuma babu inda zaka kai shi a shari'ance. Ciniki ya riga ya tabbata. To don haka a nan duk abin da aka sama a jikin wayarka, aka kunna kaga yayi, to in dai ba garanti ba aka baka, ba maganar in ka gusa ka samu matsala ka dawo ka ce a bai ba, wannan ciniki ya riga ya tabbata, abu ne ka saya. In ko gyara ne daman ka kawo aka gyara maka, ka biya kuɗin gyara, bayan ka gusa ka tafi wuni ɗaya ko wuni biyu hannu sai ta tsaya, to a nan kana iya dawowa gyaran nan da aka mumfa bai yi ba, kenan ya karɓa ya sake gyara maka. In kuma bata gyaru ba, an gane ko? In kuma kasancewar kenan daman ya baka garanti iya adadin kwanukan da aka yi, kenan a nan kana iya dawowa. Amma in daman kun yi sharaɗin cewa a gyara ne ta yi, kaga ta yi, to in ya kunna maka ya ga ta yi, komai ya yi daidai, to in ka tafi ba maganar in ka samu wata matsala ka dawo, tunda daman kun yi yarjejeniya, kai na a gyara maka ne, to an gyara an kunna ka ga komai ya yi daidai, to a nan abin da ya kamata kenan ka nemi a baka garanti daga nan zuwa kwana nawa, in na samu matsala zan dawo ko kuma yaya za a yi. To in an yi akan haka kenan, wannan ciniki ne wanda yake na zabi, iya kwanukan da aka baka na zabi kenan, in ka samu wata matsala kana iya dawowa akan abu. Kenan da haka a nan so da yawa mutane don jahiltar irin wannan hukunci, sai mutum ya sayi kayanka har ma sai ya je ya yi wani amfani da su, bayan wani lokaci ko bayan wasu kwanuka sai ya dawo ya ce kai shi wannan abun bai mishi ba, ya dawo maka da kayanka ya ce a kuɗi zai yi, kuɗin shi za a bashi. To a nan a shari'ance ba ya da ƴancin ka bashi kuɗin shi, sai dai anan in ka ga dama ne kawai za ka yi masa alfarma ka rangwamta masa. Allahumma sai dai in ya dawo da abin kuma yana buƙatar wani kala na daban, ne yana buƙatar cewa a karɓi wannan kaya ya yi ciko, ya karɓi wani wanda yake sama da shi, ko kuma ya karɓi ƙasa da shi kenan abin da ya rage na kuɗin shi a bashi, shi ma anan in ka ga dama sai ka yi mishi alfarma. In baka ga dama ba kuma ba maganar cewa wato ba inda za a kai ka, ma'ana ba maganar a tursasa ka akan cewa dole sai an tada wannan ciniki. Kuma anan abin da muke so mu gane, in ka rangwamta masa akan wannan ciniki, to ka tabbata cewa Ubangiji Ta'ala zai rangwamta maka game da laifukanka. Al-jaza'u min jinsil amal, sakamako na kasancewa ta irin abin da mutum ya aikata. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa hal jaza'u lil ihsani illa al ihsan, kyautatawa sakamakonta bai zamanto ba face kyautatawa. Tare da cewa akwai hadisi wanda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma hadisin bai inganta ba, na cewa duk wanda ya rangwamta ma dan uwansa cinikin da suka yi, kamar misali bayan kun kashe ciniki an rabu, mutun ya dawo ya ce wani da Allah ka yafe mun, ka rangwamta mu wannan ciniki a tada, karbi kayanka ba ni kudi na, to Allah zai rangwamta maka game da kurakuranka. Hadisi ne amma bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai wannan nassi na alqur'ani ya kunshi ma'anarsa. Duk wanda ya kyautata ma wani, to shi ma sakamakonsa Ubangiji ta'ala zai kyautata masa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin baban da ke bayani game da fadula ta qiyamul layl, wanda mun wuce da ayoyin da malin ya zo da su a ƙarƙashin baban, har ma da wasu daga cikin hadisai. Mun tsaya ƙarshen hadisi na Abdullahi ibn Salam, Allah ya ƙara masa yadda, ɗaya daga cikin malaman Yahudu, masanan at-Taura, wanda ya miƙa wuya da ji da bi ga Allah da manzansa, ma'ana ya musulunta, shine Abdullahi ibn Salam, Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya ayyuhan nasu afshu salama wa at'imu ta'ama wasilul arham wa sallu bil layli wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Manzon Allah yake cewa ya ku mutane afshu salama, manzon Allah yace ku yada sallama tsakankaninku. Lafazin afshu an ciro shi ne daga al-ifsha, al-ifsha shine yada abu ko ina a same shi, shine yace afshu salama, yace ku yada sallama tsakaninku. Yaya yada sallama yake? Duk wanda ka hadu da shi, sawa'an ka san shi ko baka san shi ba, a matsayin shi na dan uwanka musulmi, to kar ka wuce shi ba tare da kayi masa sallama ba. Wanda babi na musamman ya gabata game da ladubba na sallama, wanda ke kan abun hawa shi zai ma dan kafa sallama, wanda yake dan kafa shi zai ma na zauna sallama, an gane ku? Kamar yanda kuma sallama in ka zo gun jama'a kai sallama, in za ka tashi kuma kai sallama, idan ka hadu da mutum kai masa sallama, wani abu ya sha makance tsakaninka da shi, to za ka koma yi masa sallama. Kamar misali nan na maka sallama, ka karɓa, na wuce, ka wuce, sai wannan gimshikin ya shiga tsakaninmu da kai, idan muka sake haɗewa hallo sai in maka sallama, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana. Don haka ita sallama bata keɓanta ba da cewa sai na san mutum, in dai ka fahimci cewa ɗan uwanka ne musulmi, to ka tabbata cewa an sunnanta maka ka yi masa sallama. Shine anan yace ya ayyuhan nasu afshu salama, yace ya ku jama'a ku yada sallama tsakaninku. Wannan yana daga cikin wata muhadara da Malam Ilyas wani lokaci wata shekara ya gabatar, ruman sunna. Yada sallama wannan abu ne wanda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fahimtar sunna shi ya kawo shi. Da abin da yake a al'adance kawai sai gaisuwa ta ina kwana ina wuni, ko kuma barkarku, ko kuma sannunku da hutawa. To kaga duka irin waɗannan abubuwa ne na al'ada, amma ita wannan sallama ita ce abin da Allah ya shar'anta mana. Gaisuwa ce ta 'yan aljanna a matsayinmu na muminai tun muna raye, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana wannan kyauta, ita ce yin sallama tsakankaninmu, wanda addu'a ce ta musamman, wanda kuma tana da fadula wadda take mai girma, wanda kar mu manta. Ya gabata wani ya zo ya ce assalamu alaikum, manzon Allah ya ce ashara. Wani ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, manzon Allah ya ce ashirin. Na uku ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, manzon Allah ya ce talatin. Sannan ya tabbata a cikin hadisi wannan sunani Abi Dawud, wani da yazo sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu, kaga Allah ya ce 40. To kaga wannan sallama kadai in kai kace assalamu alaikum, kana da lada 10 ko mu ce daraja 10 a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. in ka kai wa rahmatullah kana da daraja 20, in ka kai wa barakatuhu kana da 30, wa magfiratuhu kana da 40. To dan haka in mutun yace maka assalamu alaikum, to kai sai ka ce masa wa alaikumus salamu wa rahmatullah. In ko yace maka assalamu alaikum wa rahmatullah, kai sai ka ce wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. In ko yace maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, kai ko sai ka ce wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratuhu, kamar yanda bayani ya gabata. To dan haka wannan gaba tana nuna mana mustahabbancin yada sallama tsakankaninmu. Wanda yada sallama tsakankaninmu, babbar fa'idar shi shine ƙara danko na so da ƙauna tsakankanin mu'mini. Kamar yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba za ku shiga aljanna sai kun yi imani, wala tu'minu hatta tahabbu, ba za ku yi imani ba kamar yanda ya dace sai kun ƙaunaci juna. Manzo Allah sai yake cewa awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum, yanzu bazan nuna muku abinda in kun aikata za ku kaunaci juna. Manzo Allah sai ya ce afshu salama bainakum, ku yada sallama tsakankanin ku. Haka wani sahabi ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace masa ayyul islam khair, yace ya manzo Allah wace dabi'a ce daga cikin dabi'un musulunci tafi kowace, wace tada ce daga cikin tadodin musulunci wadda take fiyayya? Manzo Allah sai ya ce adimu ta'ama, manzo Allah ya ce adimu ta'ama wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif, manzo Allah ya ce masa ka ciyar da abinci, ka yi sallama ga wanda ka sani da ma wanda baka sani ba. Indai ka san musulmi ne to kai masa sallama, ba maganar cewa sai na san cewa wane ne. Sai dai in ka fahimci cewa ba musulmi bane ba, to wannan kuma bai halatta kai masa sallama. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hanimu game da yi ma waɗanda suke ba musulmi ba yin sallama a farko, shine yake cewa la tabda uli yahuda wan nasara bis salami, kar ku fara ma yahudawa da ƴan mushan sallama. Manzo Allah yace in har wani daga cikin su yayi karambani ya muku sallama ku musulmi, sai ku ce masa wa alaikum kawai ku tsaya. To shine anan yace ya ayyuhan nasu afshu salama, manzo Allah yace ya ku jama'a ku yada sallama tsakanin ku. Wa atimu ta'ama, manzo Allah yace ku ciyar da abinci, domin ciyar da abinci shine fiyayyar sadaka. Wa atimu ta'ama, manzo Allah yace ku ciyar da abinci. Wa sallu bil layli, wasilul arhama, manzo Allah yace ku sadar da zumunta. Sadar da zumunta wajibi ne, kamar yanda shi ma babi na musamman ya gabata nassi na alqur'ani ya tabbatar mana da sadar da zumunta wajibi ce. Dan haka ubangiji ta'ala yake fada fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqti'u arhamakum, kuma haka can cikin suratul nisa ubangiji ta'ala yake fada wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba, kuma haka Allah ya jinjina ma bayin sa mu'mine masu sadar da zumunta, wallazina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusal, sune waɗanda suke sadar da abinda Allah ya yi umarni a sadar. Na daga cikin abinda Allah ya yi umarni a sadar ita ce zumunta. Don haka anan manzon Allah ya mana umarni game da sadar da zumunta. Sadar da zumunta wajibi ne, shine yace wasilul arhama, manzon Allah yace ku sadar da zumunta. Kira ya kace sadar da zumunta kamar yanda bayani ya gabata, duk wanda kuka hada kaka na uku tsakaninka da shi, to ka tabbata akwai zumunci tsakaninka da shi. Duk bayan wasu ƴan kwanuka ka je ka ziyarce su danginka, ka gaida su dan abin da Allah ya hore maka na kyauta kai musu. In wani abu na dadi ya samu ka je ka taya su murna, in abu wanda yake na rashin dadi ya samu ka je kai musu jaje. Sai ya ce wa sallu bil layli, manzo Allah ya ce ku yi sallah a cikin dare. Wannasu niyam, lokacin da mutane suke bacci, wanda mafi yawan mutane suna bacci a cikin dare, to ku ku tashi ku yi sallah. Manzo Allah ya ce in har kun kiyaye waɗannan abubuwa tadkhulul jannata bi salam, za ku shiga aljanna wanda Allah ya tanada muku a ranar kiyama bi salamin da aminci. An gane ko kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, udkhuluha bi salam, ku shiga wannan aljanna da na tanada muku bi salamin da aminci. Salam anan bi ma'ana salama, shine kubuta game da duk wani aibi da duk wani kangi. Al-Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kamar yadda ya faɗa, kuma hadisi ne kyakkyawa, hadisi ne ingantacce. Malam ya zo mana da wannan hadisi domin kwadaitar da mu akan yin qiyamul layl. Yin qiyamul layli ma'ana nafilfili a cikin dare, sababi ne wanda yake na dacewa da gidan aljanna a gobe kiyama. Kamar yadda bayani ya gabata, aya da malam ya zo da ita, Allah yana siffanta mana bayinsa ƴan aljanna, yana daga cikin sifofinsu shine wato kankanta bacci a cikin dare domin yin nafilfili. Kamar yadda yace, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Zamu tashi hadisi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة تعني في الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجئ على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي. متفق عليه. مالم الله يجيك أنسنا فتاة. Wato wannan riwaya ce ta Abu Huraira, Allah ya yarda da shi, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce: afdalu siyami ba'da ramadan, fiyayyen azumi a gun Allah bayan azumi na ramadan, shahrullahi almuharram, shine watan Allah mai suna almuharram. An gane ku, mutun ya yawaita azumi a cikin watan almuharram shine fiyayyen azumi bayan mutun ya azumci wata na Ramadan, musamman a cikin wata na Al-Muharram. Waɗannan ranaku guda biyu, 9 ga wata da 10 ga wata, azumin da ake kiran shi Tasu'a da Ashura, wanda sakamakon duk wanda ya azumci ranar Ashura rana ta 10 ga watan Al-Muharram, Allah zai kankare masa zunubai na shekara wadda ta gabata. Hadawa da 9 da 10 wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ya rawaito mana, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya azumci ranar Ashura sai ya samu labarin cewa Yahudawa ma sukan azumci ranar Ashura. Manzon Allah sai yake cewa la in baqitu ila qabil la asumanna tasi'a wal ashir, in har Allah ya kai ni baki, manzon Allah ya ce lalle ne zan azumci 9 da 10 domin na saba musu. Kafin badin ta dawo sai Allah ya karbi rayuwar manzansa, don haka ya zama sunna akan mu mu azumci 9 da 10 ga watan Al-Muharram, shine ake kira ta su'a da Ashura. Hadisin da ya zo a kan haɗawa da 11 wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Iya abin da ya inganta shine azumtar 9 da 10, don haka kenan a cikin wannan wata nan Al-Muharram waɗannan rani kuke akwai su, kenan ana buƙatar mutum ya yawaita azumi a cikin watan Al-Muharram, domin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana bayan azumi na Ramadan to babu wani fiyayyen azumi sama da yin azumi a cikin watan Al-Muharram. Watan Al-Muharram shine wata na farko daga cikin watanni na musulunci, kenan shine matsayin janbiye na musulmi. An gane ko? Shine wata wanda yake na farko. Shine yace afdalus siyami ba'da Ramadan, fiyayyen azumi bayan azumi na Ramadan, shahrullahil Muharram. Manzon Allah ya ce azumi a watan Allah mai suna Al-Muharram. Sai ya ce wa afdalus salati ba'da al-farida, fiyayyar sallah bayan sallah ta farilla. Manzon Allah ya ce salatul layl, ita ce sallah ta dare. Bayan mutum ya kiyaye farillai waɗannan salloli 5 da Allah ya shar'anta mana a tsawon yini da dare, to babu wata sallah fiyayya wadda Allah ya fi so ya fi kauna sama da yin qiyamul layl a cikin dare, mutum ya tashi yayin nafile shine abin da Allah ya fi so. An gane ko? Su waɗannan qiyamul layl sun fi dukkan wasu salloli, irin su salatu duha, irin su wannan ar-rawatib da ake yi gabanin wata sallah ta farilla da wanda ke biyowa bayan wata sallah ta farilla, to mutum ya tashi a cikin dare yayi nafilfili sune fiyayye abinda Allah ya fi so, kamar yanda anan yace wa afdalus salati, fiyayyar sallah ba'dal faridati, bayan sallah ta farilla, salatul layl, manzo Allah yace sallah ta dare. Mutum ya tashi cikin dare yayi nafilfili shine abinda Allah ya fi so bayan mutum ya kiyaye salloli waɗanda suke na farilla, wanda kuma yin haka shine abinda ke kusantar da bawa zuwa ga Ubangijinsa. Kaga cewa ka ci nasara a rayuwarka, duk abinda kake buri Ubangiji ta'ala zai baka shi a mako a nan rayuwarka ta duniya da makomarka lahira. Biyo baya da nafilfili bayan mutum ya kiyaye farilla yana daga cikin abinda ke kusantar da bawa da Ubangijinsa, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana a cikin hadisi ingantacce. Hadisi ne Al-Qudsi, Ubangiji ta'ala da kansa yake cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min maqtaratuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Ubangiji ta'ala yake cewa bawana bai taba kusanta ta da wani abu wanda na fi so na fi kauna sama da abin da na farlanta masa. A farko abin da Allah ya fi so game da mu shine mu zo da abin da ya farlanta mana. Sai yace wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, bawana ba zai gushe ba yana neman kusantata da ayyuka na nafilfili, hatta uhibbahu, sai ya kai matsayin da zan kaunace shi. Ubangiji ta'ala yace fa idza ahabbtuhu, in na kaunaci bawana, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, zan zamanto jinsa wanda yake ji da shi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, Ubangiji ta'ala ya ce kuma zan zamanto ganinsa wanda yake gani da shi, wa yadahu allati yabtishu biha, kuma zan zamanto hannunsa wanda yake damkar abubuwa da shi, wa rijlahu allati yamshi biha, Ubangiji ta'ala ya ce kuma zan zamanto kafarsa wanda yake tafiya da ita. Ibn Rajab Al-Hanbali, Allah ya ji kansa, a cikin littafinsa Jami'ul Ulum wal Hikam, sharhi ne na Al-Arba'in an-Nawawiyya, yace abinda wannan jumla take nihi, kamar yanda magabatan kwarai suka tabbatar, idan Allah ya zamanto jinka, to ba za ka saurari ba wani abu sai abinda Allah ya halitta maka ka saurara. Yi da mutane da gulma da jin wani kiɗe-kiɗe da wani waƙe-waƙe duk ba aikinka ba ne ba. In Allah ya zamanto jinka, to za ka tsare jinka ka kiyaye shi, ba za ka saurari komai sai abinda Allah ya halitta maka saurara. Idan Allah ya zamanto ganinka, to ba za ka yada ido ka kalli wani abu sai abinda Allah ya halitta maka ka kalla. Duk abinda Allah bai yadda ba a kalla, za ka kiyaye ganinka. Idan Allah ya zamanto hannunka, ba za ka dafa wani abu sai abinda Allah ya halitta maka ka dafa. Duk abinda bai halatta ba ka dafa, ba za ka miƙa hannu ka dafa shi ba. Idan Allah ya zamanto kafarka, ba za ka taka ba ka je inda Allah bai yadda ba a je. Don haka yake faɗa, yake cewa wannan shine ma'anar wannan hadisi, duk wanda ya bashi wata ma'ana ta daban, to ya kauce ma hanyar mazanjiya, ba abinda hadisin ba yake nihi. To don haka anan wannan yana tabbatar mana cewa a farko mu kiyas, a ƙarshe sai Ubangiji ta'ala yake cewa wala in sa'alani la utiyanna, rantsuwa nake da girmana da buwayata, wannan bawa nawa in har ya roƙe ni wani abu, Ubangiji ta'ala ya ce nayi alƙawarin zan bashi. Wala in ista'azani la uizanna, Ubangiji ta'ala ya ce rantsuwa nake da girmana da buwayata, in har ya nemi tsari da kariya tawa, Ubangiji ta'ala ya ce zan bashi kariya game da duk abin da yake tsoro. Menene yake kai bawa ya samu wannan matsayi? Shine a farko kiyaye farillai, sannan kuma ya biyo baya da ayyuka waɗanda suke na nafilfili, kamar yanda anan manzon Allah ya nuna mana cewa fiyayyen azumi bayan azumi na Ramadan, yace shine yin azumi a watan Allah mai alhurma. Kaga kenan a farko me ake bukata? Mu kiyaye wannan azumi da Allah ya farlanta mana, shine azumi wanda yake na Ramadan. Bayan mun kiyaye shi, sannan sai mu biyo baya da azumi waɗanda suke na nafila. Sannan haka bayan mun kiyaye salloli na farilla, to sai mu yi kokari mu biyo baya da salloli waɗanda suke na nafilfili. Na daga cikin salloli na nafilfili waɗanda suke fiyayyu abun Allah subhanahu wa ta'ala, ita ce salatul layl, ma'ana yin sallah a cikin dare. To don haka dai a takaice wannan hadisi yana nuna mana fadala ta yin sallah ta nafila a cikin dare bayan mun kiyaye salloli waɗanda suke na farillai. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layl masna masna, manzon Allah ya ce ita sallah ta dare biyu 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 ce. Lafazin masna masna ai isnatayn isnatayn, kai biyu ka salamce, kai biyu ka salamce, haka sallar dare take. Sai ya ce fa idza khifta subha, manzo Allah ya ce in har kaji tsoron asuba, ma'ana kaji tsoron ketowar alfijir, kafin ka yi raka'a biyu kake jin tsoron alfijir zai keto, manzo Allah ya ce fa autir bi wahida, iwtiri da raka'a ɗaya taka kawai. Misali ka tashi ka a ƙarshen dare, alfijir ya kusa ketowa, duka abin da ya rage bai wuce ba kamar minti biyu zuwa uku. In ka ce ma nafila raka'a biyu za ka yi, to alfijir zai iya ketowa a nan kawai, sai ka yi raka'a ɗaya tak, ita ce wutir. Wanda wannan nasi ne wanda yake nuna mana halaccin yin wutiri da raka'a ɗaya, saboda shi wutir manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kar mu manta bayani ya gabata, kusan kala 11 ne, wanda shi ne ake nihi shafa'i da wutiri. Wanda bayani ya gabata, manzon Allah yakan yi 11 kamar yadda zamu iske, kuma yakan yi 13. Kenan in 13 ne ya biyu ya salamce, ya biyu ya salamce, in yayi sallama 6 sai ya zo da raka'a ɗaya ita ce wutirin, kamar yadda yake cikin hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani, hadisi ne tabbatacce. Ko kuma 11 yayi biyu ya salamce, an gane ko a 13 kenan kayi biyu ka salamce, kayi biyu ka salamce, in kayi sallama biyar sai ka zo, in kayi sallama shida sai ka zo da raka'a ɗaya ita ce witr, ko kuma kayi biyu ka salamce, kayi biyu ka salamce, in kayi sallama biyar sai ka zo da raka'a uku a jimilce ita ce witr, ko kuma kayi sha ɗaya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nace akan yin haka yau da gobe. Kayi biyu ka salamce, in kayi sallama biyar sai ka zo da raka'a ɗaya ita ce witr, ko kuma kayi biyu ka salamce, in kayi sallama hudu sai ka zo da raka'a uku a jimilce ita ce witr, ko kuma kayi tara sai a ƙarshen ta takwas zaka zauna kayi tahiya, tun daga ta farko har ƙarshen, sai a ƙarshen ta takwas zaka zauna kayi tahiya. In kayi tahiya ba tare da sallama ba sai ka tashi ka zo da raka'a ta tara, in ka zo da raka'a ta tara sai ka zauna kayi tahiya ka salamci, ko kayi raka'a bakwai sai a ƙarshen ta shida zaka zauna kayi tahiya, in kayi tahiya ba tare da sallama ba sai ka tashi ka zo da raka'a ta bakwai sai kayi tahiya ka salamci, ko kayi raka'a biyar sai a ƙarshen ta biyar zaka yi tahiya ka salamci, ko kayi raka'a uku, in kayi biyu ka salamce sai ka tashi ka zo da raka'a ɗaya, ko kuma ka zo da raka'a uku gaba ɗaya sai a ƙarshen ta ukun zaka yi tahiya ka salamci, ko kuma kayi raka'a ɗaya tak shine matsayin witrin. Amma in ka ji tsoron ketowar alfijir kamar yadda anan yace mana salatul layli masna masna, sallar dare manzon Allah yace bibiyu bibiyu ce, ma'ana kayi biyu ka salamce, kayi biyu ka salamce. Akan wannan gaba wasu malamai suka tafi akan cewa sallah ta dare ba ta da adadi, iya yanda ka sami ikon yi haka za ka yi, kai dai kayi biyu ka salamce, kayi biyu ka salamce, a ƙarshe kawai sai kayi raka'a ɗaya ta zame maka witri. Tare da cewa waɗanda suka tafi akan cewa ba ta da adadi sun tabbatar da cewa ka taƙaita akan adadin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, raka'a sha ɗaya da yake yi a kowane dare shine ya fi dacewa. Sai ya ce fa'iza khifta subha, idan ka ji tsoron asuba ma'ana alfijir zai keto, manzon Allah ya ce fa'autir bi wahida, wato kai witri da raka'a ɗaya, kenan raka'a ɗaya tak in ka ji tsoron cewa ɗan mintunan da suka rage game da ketowar alfijir ba za su baka damar cewa ka yi raka'a biyu, to kawai sai ka zo da raka'a ɗaya tak ita ce matsayin witrinka. Hadisi ne wanda yake muttafaqun alai. Sannan kuma wannan hadisi yana ƙara nuna mana kenan ita sallah ta dare da me ake cike ta, da witri ake buƙatar bawa ya cike ta. In kai biyu ka salamce, kai biyu ka salamce, a ƙarshe sai kai raka'a ɗaya, wato shine witri. Kuma wannan in ka yi shi kenan ba maganar yin wata sallah kawai illa abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan witri wani lokaci manzon Allah in ya tashi yana yin nafila raka'a biyu, sai dai witrin kuma ba za ka sake maimaitawa domin ba a yin witri sau biyu a cikin dare guda. Sannan hadisi na gaba, wato hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda, ke cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yusalli min al-layli masna masna, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan sallaci raka'a biyu biyu a cikin dare, ma'ana yayi biyu ya salamce, yayi biyu ya salamce, haka manzon Allah yake yi. Wa yutiru bi raka'a, kuma yakan yi witri da raka'a ɗaya, kenan a ƙarshe yakan zo da raka'a ɗaya ita ce witrin duk abin da ya sallata a cikin durarsa. Da haka kenan wannan sunna ce qauliyya fi'liyya. Kaga a hadisi da ya gabata manzon Allah yana faɗa mana cewa salatul layli masna masna, ita sallah ta dare biyu biyu ce, kamar ya ce ku ringa yin raka'a biyu 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 a cikin dare, ma'ana ku yi biyu ku salamce, ku yi biyu ku salamce. To anan Ibnu Umar kuma sai ya nuna mana cewa haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a aikace kenan. Kana yusalli min al-layli masna masna, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin sallah raka'a biyu biyu a cikin dare, yayi biyu ya salamce, yayi biyu ya salamce, a ƙarshe wa yutiru bi raka'a, wato yakan yi witri da raka'a ɗaya. Shi ma hadisi ne muttafaqun alai. Hadisi na gaba hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yufiru min ash-shahr, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yakan ci abinci a cikin wata, ma'ana ya ƙi yin azumi, hatta na gunna Allah ya suma mini, har sai mun yi zaton cewa a watan nan manzon Allah dai ba zai yi azumi ba. an gane ko a cikin wata manzon Allah sai ya ki yin azumi. Anas yace har sai mun yi zaton cewa a wannan wata manzon Allah ba zai yi azumi ba, kuma sai mu ga yayi waya su wani watan kuma manzon Allah yakan yi azumi hatta na dhunna Allah yufdira minhu shay'a, har sai mun yi zaton cewa manzon Allah ba zai aje azumi ba a cikin wannan wata kamar zai azumci watan gaba daya, kuma sai mu ga ya aje. Wa kana la tashau an tarahu min al-layl musalliyan illa ra'aytahu, Anas yake cewa ba za ka so ba ka ce kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dare yana sallah illa ra'aytahu, sai kaga yana sallah. In dai ka so ka ganshi a cikin dare yana sallah to sai ka ganshi. Wala na'iman illa ra'aytahu, kuma in kana so ka ganshi yana bacci in dai ka kiyaye to hallo sai ka ganshi a cikin dare. Wani lokaci yayi salloli a farkon dare, a tsakiyar dare ko zuwa ƙarshen sa ya kwanta, wani lokaci yayi sallah yayi baccin sa a farkon dare, a tsakiyar dare ya farka ko a ƙarshen dare, kenan a cikin dare gaba ɗaya in dai kana so kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah to zaka ganshi in dai ka kiyaye. Kazo yau, kazo gobe, kazo jibi, in dai kana so ka ganshi yana sallah a cikin dare sai ka ganshi. Kuma in kana so ka ganshi yana bacci hallo in dai kana zawa hallo ka ganshi. Kuma in wata ya kama sai mu ga cewa kamar ma ba zai yi azumi ba a cikin watan, Anas sai ce sai mu ga ya yayi. Wani lokaci kuma in ya kama azumi a cikin wata kamar ba zai aje ba, zai azumce watan gaba daya, shine yace kuma sai mu ga manzon Allah ya aje. Kenan dan haka wannan yana nuna mana yanda al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da halinsa da wato dabi'ar shi game da azumi na nafila da irin salloli waɗanda suke na nafila na dare. Kenan wani lokaci a farkon dare manzon Allah yake kiyamul layli, wani lokaci kuma a tsakiyar dare yake, wani lokaci kuma a ƙarshen dare. Kaga in yayi a farkon dare, kenan tsakiyar dare da ƙarshen dare manzon Allah yakan yi baccin sa. In kuma a tsakiyar dare manzon Allah zai yi, to farkon dare yakan yi bacci, tsakiyar dare ya tashi yana filfilin sa, ƙarshen dare kuma ya kwanta ya yi bacci. Wani lokaci kuma farkon dare da tsakiyar sa sai yayi baccin sa, sai a ƙarshen dare yake tashi yana filfilin sa, kamar yanda yin haka kin kuma shine yafi dacewa. Haka manzon Allah yana ci yau da gobe yin nafilfili kenan a ƙarshen dare shine yafi dacewa, kamar yanda ƙarin bayani zai zo. To haka dangane da azumi na nafila, wani lokaci manzon Allah yakan yi a farkon wata, wani lokaci yayi a tsakiyar wata, wani lokaci kuma a ƙarshen wata. Dan haka ana zake cewa wani watan sai mu yi zaton cewa kwata kwata ba zai yi azumi ba, kawai sai mu ga yayi azumi kina a ƙarshen wata. Wani lokaci ko in ya dau azumin sai mu ga cewa tamkar ma ba zai aje ba, zai azumci watan gaba daya, sai mu ga ya aje, kenan ya azumci farkon wata da tsakiyar sa. To dan haka wannan ana buƙatar ya zamanto kenan mutum wato wannan hadisi yana nuna mana kenan azumi na nafila wanda yake ba a kayyade shi ba da zamani, kenan anan mutum yana iya yi iya gurgurdan ikon sa, kana iya yi a farkon wata, kana iya yi a tsakiyar sa, kana iya yi a ƙarshen shi. Amma wanda aka kayyade shi da zamani, to kai shi a wannan zamani da aka kayyade masa, kamar azumin 13, 14, 15 da irin azumin Litinin da Alhamis. Amma in haka kawai kana da ikon yin azumi na nafila wanda yake ba a kayyade shi ba da zamani, kana iya yi a farkon wata ko a tsakiyar sa ko kuma a ƙarshen sa. To haka su nafilfili na dare, kenan kana iya yi a farkon dare tun bayan gama sallar isha, kana iya nafilfilin ka in yaso sai ka kwanta kai ta bacci, ko kuma a tsakiyar dare in ka farka kai, ko kuma ka bari a ƙarshen dare ka tashi kai, wannan shine yafi dacewa. Wannan duka yana daga cikin sauƙaƙawa da rangwame na wannan addini na musulunci. Sana hadisi na gaba hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, wato take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 raka'a ta'ani fil layl, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dare yakan sallaci raka'a 11, yasjudu sajda min zalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 aya qabla an yarfa'a ra'sahu, tace manzon Allah yakan yi sujada sujada gwalgwadon yanda ɗayan ku zai karanta aya 50 kafin ya dago kansa a raka'a 11 da manzon Allah yake yi. In ya duka sujada to baya dagowa ɗayanku zai iya karanta gwargwadon aya 50 kafin manzon Allah ya dago kai. Aya 50 ko kamar misali suratul Qur. Mutum sai ya karanta ta gaba ɗaya kafin manzon Allah ya dago kai. To aya 50 idan mutum zai karanta akalla ya dau minti nawa? A kadan ma ka dau minti biyar. To kanshi yana kasa, yana ta tasbihi, yana ta addu'o'i. Idan haka wannan da yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna tsawaita sujada. Idan mutum ya yi sujada ya jima, yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala buƙatunsa na duniya da lahira. Shine tace ya sujudu sajida min zalika, yakan yi sujada qadra ma yaqra'u ahadukum 50 aya qabla an yarfa'a ra'sahu, gwalgwadon yanda ɗayanku yaka karanta aya 50 kafin ya dago kansa. Sannan tace wayar kau raka'ataini qabla salatil fajr, sannan manzon Allah yakan yi raka'a biyu gabanin sallar asuba, kenan sune ake kira raka'atul fajr, wanda lokacin su shine bayan ketowar alfajir. In dai alfajir ya keto, to a lokacin nan ake tashi ayi raka'a biyu, sune raka'atul fajr, wanda bayani ya gabata babi na musamman, sakamakon su yafi alkhairin duniya da abin da yake cikin ta gaba daya. Da a ce kare shi raka'atul fajr, gara a ce duniya da abin da yake cikin ta gaba daya naka ne ya halaka, kare sa shi, kai asarar shi. Tace bayan haka kuma ya qaji'u ala shiqqihil ayman, manzon Allah sai yayi kishin gide ya kwanta akan hakarkarin sa na dama. Hatta ya atiyahul munadi lis salati, har sai mai sanar da shi game da cewa lokacin sallah yayi ya zo. Domin Bilal yakan zo ya sanar da manzon Allah ya ce lokacin sallah yayi, domin manzon Allah ya fito. Wanda bayani ya gabata shi ma wannan kwanci sunna ne. In mutun ya sallaci raka'atul fajr, to an sunnanta mana mutum yayi kishin gide ya kwanta a hakarkarin sa na dama, in ya dan jima kuma sannan sai ya tashi ya tafi sallah. A takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana adadin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallata na qiyamul layl a cikin dare raka'a 11. Kuma bugu da ƙari hadisin yana nuna mana mustahabbancin tsawaita sujada a cikin qiyamul layl. Mutum ya tsawaita sujada, yayi ta'addu'i, domin dama a cikin sujada abinda ya fi dacewa bayan mutum ya yi tasbihi a kaɗan su uku, to zai biyo baya da addu'a, shine roƙon duk abinda mutum yake guri a rayuwarsa ta duniya ko a makomarsa ta lahira. Kuma kamar yadda bayani ya gabata, ita addu'a ba a ƙayyade mu ba cewa sai da larabci. Duk yaran da ka iya da shi za ka yi addu'a, ka roƙi Ubangijinka, ya Allah ba ni kaza, ya Allah kare ni kaza, ya Allah ba ni kaza, ya Allah kare ni kaza. Haka za ka yi ta bujiro bukatunka a cikin sujada. Sannan hadisi na gaba, hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, take cewa ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala 11 raka'a, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zamanto ba yana dadawa akan raka'a 11 a cikin wata na Ramadan ko a cikin wani wata na daban. Iya abinda manzon Allah yake sallata a cikin kowane dare, manzon Allah raka'a 11 yake. An gane ku? Amma an samu hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi raka'a 13 a cikin dare. Wasu malamai suka ce a cikin wannan shine yace yayi biyu ya salamce, yayi biyu ya salamce, manzon Allah ya sallama shi da sannan ya zo da raka'a ɗaya shine wutur. Tare da cewa wasu malamai suna awwala cewa raka'a 13 da aka rawaito, in an hada da raka'a biyu da manzon Allah yake yi na bayan sallar Isha. Wasu ko suka ce a da raka'o'i biyu na alfijir sune in an hada kenan raka'a 13. Shi dai anan abinda muke so mu gane, abinda manzon Allah ya fi nacewa a kansa yau da gobe game da qiyamul layl, raka'a 11 manzon Allah yake yi. Kuma baya dadawa a cikin wata na Ramadan ko a wani wata na daban, manzon Allah baya dadawa akan raka'a 11. To ina masu ba mutane cewa a cikin dare ka je kai raka'a 40 ko kai raka'a 100 ko kai raka'a 1000, har akwai masu yin 1000 waya a cikin dare. Wannan ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace. Wai mutum yayi raka'a 1000, da waɗanda za su baka wani adadi na nafilfili a ce wai in kai raka'a biyu da wai ka sake alwala har da kaje kai sai kai alwala tafi alissafa a cikin dare. Wannan duka shine aikin da Hausawa suke faɗa aikin babangi wa tuki banza ne, saboda ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace ba. A zo a ce kai raka'a 1000 a cikin dare guda ko kai raka'a 100 wai kai raka'a 100 irin nafila da suke badawa daren Ashura wai kai nafila raka'a 100 wai duk a kowace raka'a wai bayan Fatiha wai kai kul huwallahu 10 in an hada 10 so 100 ka samu raka'a wannan ka samu kul huwallahu 1000 ko kuma su baka raka'a 10 wai bayan Fatiha kowace wannan kai kul huwallahu 100. To wannan duka ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace. Ga yadda anan Aisha matarsa take gaya mana, take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wata na Ramadan ba ko a wani wata na daban manzon Allah baya dadawa akan raka'a 11. In kai masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, to ga hanya nan. Allah ya faɗa kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Haka kuma ya faɗa mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. Tace yusalli arba'an, manzon Allah yakan yi raka'a 4. Tace fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, tace amma fa karka tambaya game da kyawun su da tsawon su. A 11 da yake yi farko yakan yi 4, tace amma karka tambaya game da kyawun su da tsawon su. An gane ku? Manzon Allah yakan tsawaita su, wanda kar mu manta hadisi ya gabata, hadisin Huzaifa ibn al-Yaman, wanda kuma hadisin zai zo nan gaba, wanda a cikin dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a raka'a ɗaya manzon Allah bayan Fatiha ya karanta suratul Baqara gaba ɗayanta aya 285. Da ya gama ta manzon Allah ya kawo suratul Nisa aya 270 kai. Bayan ya gama ta ya kawo suratul Ali Imran aya 200 ita ma ya gama. Sannan ya kama suratul Ma'ida ita ma sai da ya kai karshe. Wajen izihi 10 manzon Allah ya karanta a raka'a ɗaya. To shine Aisha tace fala tas'al karka tambaya an husnihinna, game da kyawun su wa dulihinna da tsawon su. Thumma yusalli arba'an, tace sannan kuma sai ya sallaci raka'a 4. Amma karka fahimci cewa 4 nan gaba ɗaya a jimilce sai a ƙarshen ta 4 yake sanin cewa a'a. Hadisi ya gabata salatul layli masna masna bibi yake. Tace sannan sai yayi raka'a 4, tace fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, su ma dai karka tambaya game da kyawun su da tsawon su. Kuma yusalli salasan, tace sannan kuma sai yazo da raka'a 3 a jimilce. Kenan yayi sallama 4 raka'a 8, sannan sai ya zo da raka'a 3 a jimilce, wannan su ne wuturin shi, sai a ƙarshen ta 3 kenan yake zama ya ta iya ya salarci. Shi ne ta ce thumma yusalli salasan, sannan sai ya sallaci raka'a 3, wanda wannan 3 shi ne kenan wuturinsa. Fakultu sai na ce ya Rasulallah, ya manzon Allah, a tanamu qabla an tutir, wai shin kana yin bacci kafin ka yi wuturi? Aisha take tambayarsa, kana yin bacci kafin ka yi wuturi? Faqala, sai ya ce ya Aisha, ya ke Aisha, ki san da cewa inna aynayya tanamani, lalle idanuna sukan yi bacci, wala yanamu qalbi, amma zuciyata ba ta bacci. In idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi bacci, to zuciyar shi a falke take, tana kiyaye komai, tana sanar da shi. Wanda wannan wata mu'jiza ce wadda Allah ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In idanun shi sun yi bacci, to zuciyar shi a farke take. Kamar yanda hadisi ne tabbatacce, wata rana wata tawaga ta mala'iku suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai suka tarar da shi yana bacci. Junansu sai ya faɗa da juna, sai wasu suka ce ɗan uwan nan naku gashi yana bacci, ku buga masa misali. Sai wasu suka ce a ai bacci yake, wasu daga cikin mala'iku sai suka ce a idanun shi ne yake bacci, amma zuciyar shi a farke take, ku buga masa misali. Sai suka ce misalinsa misali ne na mutumin da ya gina gida, ya kyautata ginin gidan, ya kawatar da shi komai abinda ake buƙatar a gidan, wato an gama. Da ya gama gina wannan gida, sai ya shirya abinci na walima. Da ya shirya abinci na walima, sai ya nemi ɗan aike ya aika shi ya gayyato masa jama'a cewa su zo wannan gida su ci abincin da aka shirya na walima. Suka ce, kaga a nan duk wanda ya karɓa ma wannan mai gayyata, to zai zo cikin wannan, zai shiga wannan gida kuma zai ci abincin da aka shirya. Wanda bai karɓa masa ba, ba zai shiga wannan gida balantana ya ci abincin da aka shirya. Suka ce, wanda ya gina gidan shine Allah subhanahu wa ta'ala, domin shi ya gina aljanna. Gidan shine aljanna. Waye gina gidan? Shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wane ne dan aiken da aka aika ya gayyato jama'a? Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka sai suka ce, wa Muhammad farqun bainan nas, shine ya bambanta tsakanin mutane. Kenan duniya muka zamanto kashi biyu, mu'minai da kafirai. Duk wanda yayi imani da Allah da manzansa, to zai shiga wannan gida kuma zai ci abincin da aka shirya, ita ce aljanna, Allah ya shigar da mu. Wanda kuma ya juya masa baya, ba zai shiga ba wannan gida kuma ba zai ci ba wannan abinci. Wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin bacci ne, mala'iku suka zo suka buga masa wannan misali. Suka ce, in idanunsa yayi bacci, to zuciyar a farke take. Kuma shi ya gaya mana cewa ga misalin da mala'ikun suka sanya masa. To shine anan yake ba Aisha labari, yace, inna aynayya, lalle idanuna tanamanu, sukan yi bacci, wala yanamu qalbi, zuciyata ba ta bacci. Hadisi ne muttafaqun alai. Wannan hadisi yana nuna mana mustahabbancin tsawaita wato qiyamul layl, ma'ana mutun ya tsawaita sallar kamar yadda manzon Allah yake tsawaitawa. Dan haka ka tsawaita tsayuwa kuma ka tsawaita sujada. Sannan kuma wannan yana nuna mana karhancin mutun ya kwanta yayi bacci kafin yayi wutri, sai dai mutumin da ya tabbata ba zai farka ba a ƙarshen dare, to wannan ba a so ba ya kwanta kafin yayi wutirinsa. Kenan tun kafin ka kwanta sai kai shafa'inka da wutri, in ka tabbata a ƙarshen dare ba za ka farka ba. Sannan kuma wannan mu gane cewa khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idanunsa in sun yi bacci to zuciyarsa a falke take. Kuma kamar yanda annabawan Allah su ma haka, an gane ko? Kamar yanda yake cikin hadisi wana Sabit ibn Aslam al-Bunani a cikin hadisi na Anas game da miraji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tafiya da aka yi da shi saman bakwai. Da haka kuma abinda muke so mu gane, bai tabbata ba ta hanya ingantacciya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa yin qiyamul layl ko sallah ta asham tarawihi cewa raka'a 20. Babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa yin raka'a 20 a cikin dare ko kuma a cikin sallah ta tarawihi. Malaman da suka tafi akan cewa mutum yakan iya yin 20 ko 30 ko sama da haka, sun kafa hujja ne da hadisi na salatul layl masna masna hallo, kamar yadda aka samu wasu magabata suna yi. Amma waɗanda suka tafi akan haka sun tabbatar da cewa mutun ya takaita akan adadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi raka'a 11, shine yafi dacewa. Sannan hadisi na gaba, Aisha Allah ya kara mata yadda, take cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kana yanamu awwalal layli, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi bacci a farkon dare. Wa yaqumu akhirahu wa yusalli, a ƙarshen dare manzon Allah yakan tashi yayi sallah. Da haka kenan wannan hadisi yana nuna mana yin qiyamul layl a ƙarshen dare shine yafi dacewa, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi, tare da halaccin zaka iya yi a farkon dare ko a tsakiyar shi ko a ƙarshen sa, amma ka jinkirtar da sallolin ka na dare a ƙarshen dare ka tashi kai, wannan shine yafi dacewa. Kamar yanda bayani ya gabata, a ƙarshen dare akwai lokaci wanda yake na samun karkuwar addu'a, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana cewa idan kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya rage, Ubangiji mai girma da ɗaukaka yakan sauko zuwa samar duniya, yakan ma kansa kirari, sai ya ce, wa yake neman gafara na gafarta masa? wa yake da wata bukata na biya masa. Manzon Allah yace Ubangiji ta'ala ba zai gushe ba yana fadar haka har sai an kai lokacin da alfijir yake to. To dan haka ana bukatar kenan waɗannan nafilfili na dare mutum ya jinkirtar da su sai a ƙarshen dare ya tashi yayi kafin kenan ketuwar alfijir a wannan tsakani mutum ya tashi yayi yayi ta'addu'o'insa a wannan lokaci. Kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha take nuna mana cewa yakan yi bacci a farkon dare, a ƙarshen dare manzon Allah yakan tashi wato yayi nafilfilinsa. Hadisi ne muttafaqun alai. Sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lailatan, yace wani dare na yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal qa'iman, manzon Allah bai gushe ba a tsaye sai rera karatu yake, hatta hamamtu bi amrisu, yace har sai da nayi niyyar wani al'amari mummuna, nayi niyyar wani al'amari mummuna. Kila aka ce masa ma hamamtu, menene kai niyyar yi al'amarin da bai dace ba? Kala sai yace hamamtu an ajlisa wa ada'ahu, yace har ma nayi niyyar in zama na kawai in kyale shi ya ci gaba da yi. Wanda wannan yana nuna mana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsawaita tsayuwa a sallolin shi na dare. Ga Ibn Mas'ud huwa a matsayin shi na matashi ne fa, domin yana daga cikin matasa na sahabbai, yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallah a cikin dare. Manzon Allah ya fara sallar shi, shi Ibn Mas'ud yazo ya koma damar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kabbara ya bi shi, yana ganin a duka a yi ruku'u, a duka a yi kawai manzon Allah ya zarce kawai sai karatu yake. Shi ne ya ce hata hamamtu bi amrisu, sai da na yi niyyar wani mummunan al'amari. Aka ce masa menene kai niyya? Caye hamamtu an ajlisa wa ada'ahu, ya ce wallahi na yi niyyar in zauna saboda na gaji in kyale shi shi ya yi ta yi. Wanda za mu iske kamar yadda bayani ya gabata, izihi goma manzon Allah ya karanta a cikin tsayuwa ɗaya. To wane ne zai iya yi a nan? Ai dole sai an jiwe izihi goma, izihi goma kuma karatu ɗaya bayan ɗaya, aƙalla awa nawa zai ɗauka? To don haka a takaice wannan hadisi shi ma yana nuna mana tsawaita tsayuwa wato game da salloli na dare. Nan ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.